Wasikar ta Chief Obasanjo ta taba batutuwa da dama akan matsalolin tsaro inda ya fara da batun Boko Haram da yace gwamnati ina ikrarin samun nasara akai al'amarin da yace ba gaskiya bane domin har yanzu Boko Haram na da karfin gaske kuma suna ci gaba da tafka aika aika Chief Obasanjo yace barin zance da babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya a jinar Tukurbur ta yayi cewar ba a samun nasara a yaki da Boko Haram din ne saboda sojoji ba sa da shauki da azumar yin yaki wannan babban shaida ce akan abin da yake magana akai matsalar rikicin manoma da makiyaya da abin ya faro tamkar wasa inji Obasanjo bisa rikon sakainar kashi da gwamnatin tarayya ta yi al'amarin gashi yanzu ya bunkasa tare da rikidewa zuwa al'amarin yan bindiga dadi garkuwa da mutane dan neman kudin fansa da ma fashi da makami abin bakin ciki ne inji Obasanjo yadda ake daukar Fulani ne ke tafka wannan aika aika kana wasu yan Najeriya da ma abokan Najeriya a kasashen waje na ganin baikin shugaba Muhammadu Buhari a matsayin sa na Fulani wanda yace wannan babban abin damuwa ne bisa ga dukan alamu dai kwararru a Najeriya sun amince da wasu daga cikin batutuwan da Obasanjo ke magana akai Dr. Kabiru Adamu wani kwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya
ba abinda zaka dauka cikin matsalar tsaron nan wanda zaka ga ba yawa take kare yi ba koda misali muka diba wanda wannan gwamnati take irarin cewa ta samu nasara harka ta Boko Haram yanzu an samu bangarori biyu a cikin Boko Haram ne akwai ISWAP akwai ta kanta Boko Haram kuma in ka diba wuraren da suke kame da shi kusan duk da yake ba sa gudanar da mulki a wuraren to amma yawan jimillar wuraren kusan yayi daya da inda ake da yawan mutanen da ake kashe kashewa kusan daya ne da yadda ake da saboda haka babu ci gaba gaskiya a harkar tsaro akwai sabbi ma wanda suka taso wanda in ka diba jimillar su gaba daya matsalar ta kare yawa
Tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya Kanar Aminu Isa Kwantagora da ya taba zama gwamnatin mulkin soja a jihohin Kano da Benue yace akwai abin dubawa a wasikar ta Obasanjo
General Obasanjo dai da tije ne kuma ya shugabanci kasar nan tsohon soja ne ya yakin basasa kuma duk wanda ya ga yakin basasa dole ne ya damu da halin da muka shiga na tsaro abinda Obasanjo yake kokarin ya ce kenan a dauki matakai
to yanzu misali ita gwamnati menene take yi ba daidai ba wanda ya kamata ta gyara ko kuma menene abinda ba a yi ba wanda ya kamata a yi domin ayo tufkar hanci dangane da wannan kashe-kashe da ake ta yi a ko'ina cikin Najeriya a halin yanzu
ina san duk dai bayanin da gwamnati ke bukata kana da shi amma mutane ba su ga ana yi ba sai abin yana kara tabarbarewa shi yasa dole ne kowa yake damuwa
Hassan Maina Kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.